الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 18 ga watan Al-Muharram shekara ta 1430 daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 9 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar ni wai neman aure a cikin idda menene hukuncinsa haramun ne nasi na alqur'ani shi yake tabbatar da haramcin sa ma'ana duk macen da take cikin idda to yi mata zancen aure haramun ne bai ya halatta ka fito fili ka nuna cewa in ta gama idda zaka aure ta baya halatta kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa mana a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke cewa wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khidmatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alima allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna allaha ghafurun halim ubangiji ta'ala ke cewa wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidmatin nisa'i ba laifi gare ku ko mu'minai game da abin da kuka yi na shirwaye da kaman wanka wato na neman auren mace macen da take cikin idda kai mata jirwaye da kaman wanka ubangiji ta'ala ya ce ba laifi misali da zaka ce mata wance ni dai ɗabi'unki da halayenki na ƙayatar da ni ko kuma wance don Allah a unguwarku in har kin samu mace kyakkyawa mai halaye na ƙwarai da ɗabi'u kamar ki kama mu ko kuma wance kar a manta da mu da abin da ya kama da haka to irin wannan shine ake kira jirwaye da kaman wanka wanda kuma duk mai hankali in aka masa irin wannan kalami ya san inda aka dosa kaga anan da kace mata wance gaskiya kina ƙayatar da ni to kai ne baka fito ba kace wato kana son ta da aure baka fito ba kace ta gama idda ka aure ta ba kai mata zancen aure a zahiri amma ka mata jirwaye da kaman wanka shine ake kira da at-ta'rif shine yace ba laifi gare ku game da abin da kuka ma mata na jirwayi da kaman wanka lokacin da suke cikin iddar. To wace mace ce ce ake mata irin wannan jirwayi da kaman wanka? Misali wanda take cikin idda ta mutuwa, idda ta takaba, an gane ku? Ko kuma idda wadda kwata-kwata babu komai tsakaninta da miji. Misali kasancewar saki ya kai ƙarshe, mutumin da ya mamace saki ɗaya-ɗaya har ya kai uku, wannan in tana idda, wannan ana iya mata jirwayi da kaman wanka. Amma duk sakin da ke akwai komai a cikin shi, wannan bai halatta kai mata jirwayi da kaman wanka. Me yasa? Saboda mace matukar tana cikin idda, matsayin mata take ga wannan miji da ya sake ta sai an kai lokacin da ta gama idda. Kenan mu gane a nan wadda take cikin idda ta takaba, ko kuma idda wadda saki ya kai ƙarshe, to su ne ake iya ma jirwayi da kaman wanka. Sai ya ce au aka nan tumfi an fusikun, ko kuma kuka koye a cikin zuciyarku ba ku fito ba kuka bayyana. Sai ya ce alimallahu annakum satadhkurunahunna, Allah ya yi sanin lalle ne da sanni za ku ambata musu, ku fito fili ku ce kuna son su da aure lokacin da sun gama idda. Sai Allah ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirra, kar ku musu alƙawari na goye ka ce mata in kin gama idda zan aure ki, illa an taqulu qawlan ma'rufa, sai dai da za ku yi faɗa-faɗa wadda take kyakkyawa, shine jirwayi da kaman wanka, wannan shi ba laifi. Sannan Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi, kuma kar ku yi niyyar kulla aure hatta ya bulga kitabu ajala, sai idda ta kai ƙarshe kenan, sai mace ta gama idda. Macen da take cikin idda ba ya halatta a daura mata aure. Kenan dan haka neman aure a cikin idda haramu ne, bai ya halatta mutum ya fito fili ya bayyana wa mace. Na'am. Wannan ba san da shi ba, kuma bai yi kama da a da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma rai halitta ce daga cikin halittun Allah, kuma iya abin da Allah ya nuna mana daga cikin halittunsa wanda yi masa girman kai Iblis shi ne. Shine Allah ya nasanta mana, ya nasanta mana a cikin Alƙur'ani daga cikin halittunsa wanda yi masa girman kai lokacin da ya sa shi wani aiki, shine yin sujjada ga annabi Adam, shine Iblis yake. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Amma ita wannan labarin ba mu san da shi ba. Wai misali kamar ya kike cewa wai lokacin da Allah wai ya halicci rai, wai Allah ya tambayi rai wai ya ce kai wane ne, sai ya ce mai
ya ce ni wane ne,
mai wai shi ne Allah ya tambayi ran ni wane ne, sai ya ce kai Allah ne, wai sai Allah ya tambayi rai wai ya ce kai wane ne, sai ya ce wai ya ce ni ma rai. Wai mai muku ya ce Allah ni bawon ka ne, sai ya ce a ni ma rai, kuma sai aka saka shi cikin nini mutane
kai she mu za aka tashi ta kona shi koyar.
Wannan ne abu ne dai kamar hikaya ce, darasi ne za mu biya da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Har yau muna cikin kitabu shahadat, mun tsaya ƙarshen babi na 16. baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin idza zakka rajulu rajulan kafahu. Yadda cewa tuntuni malam ya yanke hukunci, yace idan wato aka samu wani ya tsarkake wani, yace ai wani mutumin kwaye ne, kafahu yace ya wadace shi ba sai an nemi na biyu ba. Aka tambaya menene matsayin wani, sai ka ce wani ai mutumin kwaye ne, to wannan kadai ya wadata ba sai an nemi wata shaida na biyu ba. A wajen tazkiya kenan, tsarkakewa ko ka ce yabo, in aka samu mutum ɗaya yabo mutum, to wannan ya wadatu ba sai an nemi na biyu ba. Shi ne malam ya zo da athar wato na Abu Jamila, ya shahar da wannan kinaya, amma sunansa shine Sunayn, Allah ya kara masa yadda, domin yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jamila yake cewa wajadtu manbudan, yake cewa na samu wato wani da ayashe, na samu wani da wato ayashe a ƙasa. Idan aka ce manbud, wato dan da ake jefarwa kenan, wanda ko galibi ƴaƴan da ake jefarwa suna kasancewa ne ta hanyar wato ƴaƴan, wato yana kasancewa ne ƴaƴan da ba a same su ba ta hanyar shari'a, sune galibi idan mace ta aiki sai ta jefar da ɗan. Kuma wani lokaci yakan kasance wanda yake son ya kore dangantar wani ɗa daga gare shi sai ya jefar da ɗan. To shi ne yake cewa wajadtu manbudan, wato na samu kenan yashasshen ɗa, ma'ana ɗin da ake jefarwa. A wani lokaci ne a zamanin khalifanci na Umar, Allah ya kara masa yadda, shi Abu Jamila wato ya tsinci ɗa, shi ne ya ce wajadtu manbudan, na tsinci ɗa wato a yashi. Falamma ra'ani Umar, wato lokacin da ya tsinci wannan ɗa sai ya zo wajen Umar, Allah ya kara masa yadda da wannan ɗa. Da Umar ya ganshi sai yake cewa asal guwairu abu usal, ya ce lalle ɗan kogo ya kusa ya zo da bala'i. Lafazin guwair tasgir ne na ghara, asal guwairu abu usal, wato ɗan kogo ya kusa ya zo da bala'i. Wannan misali ne suke sawa game da mutumin da ya jefa kansa cikin wani al'amari, al'amarin da ake jin tsoron ƙarshensa. Ka jefa kanka cikin wani al'amari, al'amarin da ba a san ƙarshen shi ba. Ko kuma mutumin da ya jefa kansa cikin wani al'amari wanda zahirinsa lafiya kalau ne, amma a ƙasa wato akwai bala'i da musiba. Abinda a zahiri wato lafiya kalau ne, amma a ɓoye akwai hallaka a cikinsa. To shi ne suke zawa da wannan karin magana su ce asal guwairu abu usan, ma'ana ɗan kogo ya kusa ya zo da bala'i, da Umar da ya gan shi da wannan. Shi Abu Jamila sai yake cewa ka annahu yattahimu, Umar da yake wannan karin magana ka ce kamar yana tuhumata ne cewa ɗana ne nake son na kore wato dangantar shi game da ni, kamar ɗan shi ne yana son ya kore dangantar shi da gare shi, wato ya ɗauko ɗan ya zo da shi. Ala Arifi ya ce bari mana sai ya faɗa, idan aka ce Arif wato shi ne bari ma kenan mai unguwa, shi ne ya ce ala Arifi wato mai unguwarmu sai ya ce inna ku rajulun salih, ya ce ma Umar ai Abu Jamila mutumin kwarai, Abu Jamila mutumin kwarai. Qala Umar sai yace kadalika, kamar yanda ka faɗa haka ne. Shi mai unguwa yace kwarai a wata nusuka kadaka, shin kamar yanda ka faɗa ku haka ne, mutumin kwarai ne? Yace kwarai. Sai yace izhab. Umar yace ma Abu Jamila tushe ka, wa alaina nafaqatu, cinsa da shansa wannan da ka suntu na kanmu. A gane ku, na kanmu. A wata riwaya Umar yace cinsa da shansa wato na kanmu, sai yake cewa kuma kai ku na gare ka alwalai cinsa. Don haka wannan dalili ne wanda yake nuna duk lokacin da wato aka tsinci ɗa, wato dalili ne wanda yake nuna halaccin tsintar ɗa, in har mutum ya ga ɗa a yashi to ba laifi yana iya ɗauka, ko da bai shaida ma wani cewa tsintar shi. Sannan kuma wannan ɗa da aka tsinto cinsa da shansa, wannan yana kan hukuma a baitul mal da za a ringa ba shi ci da sha da sauran dukkan ɗawainiyarsa. Kaga wannan yana nuna kenan ya kamata a ce hukuma tana da gidan marayu a farko, tana da gida na musamman kenan domin tattala irin waɗannan yaya. Kamar misali maraya wanda babu wanda yake iya ɗaukar nauyinsa, da irin yayan da ake tsinta ba a san uwayensu ba, wannan duka nauyinsu akan hukuma yake. Don haka Umar ya ce wa alaina nafaqatuhu, ya ce cinsa da shansa ko kuma ɗaukan ɗawainiyarsa abu ne wanda yake kanmu. Sannan alwalaicin wannan ɗa kuma yana ga wanda ya tsinta, wanda ya tsinto shi ya zo da shi, to shi ne waliyinsa, mashigincin lamarinsa, in ma wani abu ya taso kenan shi ne za a nema. A takaice a wannan asarkin kaga Umar ya wadatu da wato shi ne shaida ta mutum ɗaya da ya nuna cewa Abu Jamila mutumin kwarai, da ya ce inna rajulun salih, ya ce ai mutumin kwarai. Umar ya jingine shi ya ce kadhalika, kamar yadda ka faɗa, ya ce kwarai. Umar sai ya ce masa izhab, tafi. Shikenan. Sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Bakra, shi ne Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa. أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. Yake cewa wani lokaci wani mutum ya yaba wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine kamar yanda wato yazo shi wanda ya yabi wani shine Mihjan ibn al-Adra al-Aslami. Mihjan ibn al-Adra al-Aslami shine yayyaba Abdullah ibn Nishadai abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gashi me yabo ga wanda aka yaba kuma a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Abubakar yake ba mu labari, yace athna rajulun ala rajulin inda annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutun ya yaba wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faƙada sai manzan Allah ya ce wai da kai canka. Lafazin wai ana amfani da shi ga mutumin da ya jefa kansa cikin al'amarin da ake jin tsoron ƙarshensa kenan, wanda ya jefa kansa cikin wani bala'i da musiba. Shi ne manzan Allah ya ce masa wai da kai canka. Kafa'ata unuka sahibik, manzan Allah ya ce ka yanke wuyan ɗan uwanka. Kafa'ata unuka sahibik, manzon Allah ya ce ka yanke wa ɗan uwanka wuya, ka sare masa wuya. Manzon Allah ya faɗi wannan kalima sau da yawa, manzon Allah ya maimaita ta. Umma qala, sannan manzon Allah sai ya ce man kana minkum madihan akahu la mahala, duk wanda ya kasance mai yaban ɗan uwansa ne ban makawa. Cewa ban makawa abin ya zama dole kawai kai sai ka yabe shi. manzon Allah yace to fal yakul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wa la uzakki ala Allah ahada, yace ahsibu fulanan, ni dai ina kyautata zatan wane, mutumin kurai ne, ya abinda zaka faɗa, ni dai ina kyautata, wato ina kyautata zato wani mutumin kwarai ne, wallahu hasibu, Allah shi ne masani game da koyayyen al'amarinsa, shi ne zai bincike shi a gobe kiyama. Kenan kai a iya zahirin al'amarinsa za ka yanke hukunci, ni dai wani ina zaton mutumin kwarai ne, ka ce ahasibu kulanan, kenan ina kyautata zaton wani mutumin kirki, wallahu hasibu, Allah shi ne mai bincikar koyayyen al'amarinsa. Wala uzaki ala Allahi ahadan, ba na tsarkake dide da mutum ɗaya ga Allah in ce wani mutumin kwarai ne. Me yasa? Saboda sanin abin da yake koyana ga Allah subhanahu wa ta'ala. In har ka san zahirin al'amarinsa, ka san abin da ke koya a cikin zuciyarsa, ba ka sani ba. Don haka shi kuma salaha tana da alaƙa da abin da yake cikin zuciya. In dai aka ce nagarta a haƙiƙa, to tana da alaƙa da abin da yake cikin zuciya, sanin abin da yake cikin zuciya na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka sufa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a ce wanda Allah ya leƙa zuciyarsu, ya tabbatar mana da cewa mutanen ƙwarai ne, don haka Allah ya jinjina musu a cikin Alƙur'ani. Don haka malaman hadisi al-jarhu wa ta'dil, yabo da fallasa baya shafar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dole in aka zo kan sahabi, mutum ya taka wuri, gaba ɗayansu adilai ne, Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da adalcinsu da nassi na Alƙur'ani, haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka kenan anan shi ne, anan ya ce wala uzaki ala Allahi ahada, ya ce ba na tsarkake daidai da mutum ɗaya ga Allah in ce wani ai mutumin kwarai ne, sai dai in ce wani ina kyautata zaton mutumin kwarai ne. Ahasibuhu kaza wa kaza, ina kyautata zaton wani kaza ne, wani kaza ne, ma'ana ina kyautata zaton wani amintacce ne, wani adali, ina kyautata zaton ke, haka kenan, haka za ka faɗa. Amma ba za ka ce ba ai wani adali ne ko kuma wani amintacce ne. In kana ya adam zalika minhu, in har ya sanu wannan abu game da shi, kenan ka taɓa jarraba shi, ka san mai rukun amana ne, ka san mutum ne wanda yake mai gaskiya amintacce. In ka taɓa jarraba shi, anan kenan sai ka ce ahasibuhu kaza wa kaza, ni dai ina kyautata zaton wani amintacce ne, adali ne, mai gaskiya ne. Amma ba za ka yanke ba, kawai ka ce ai wani adali ne, amintacce ne, mai gaskiya ne. Shi ma wannan sifofi uku da za ka ba shi misali, sai in ya kasance wato kana da masaniya game da haka, ka taɓa jarraba shi a kan irin waɗannan abubuwa. Shi ne a taƙaice kenan, a nan malam ya zo da wannan hadisi wanda yake nuna cewa in mutum ɗaya aka samu wani ya tsarkake, wani ya ce ai wani mutumin ƙwarai ne, wannan shi kenan za a iya wadatuwa da wannan, kenan ba maganar sai an nemi na biyu. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يكره من الاقناب في المدح وليقل ما يعلم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن ابي بردة وابن ابي موسى الاشعري عن أبي موسى رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثنيه في مدحه فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da aka haramta wato na zurfafawa game da yabo wani ya kul ma ya adam shi mai yabo in har ban makawa sai ya yaba mutum to ya fadi iya abin da ya sani ka tsaya iya abin da ka sani shi zaka fada in har ma yaban ya zama tilas lafazin al-iqnaq wato shine al-iqra ma'ana zurfafawa da wuce gona da iri da wuce makadi da rawa ko kuma da fim aya zaki ko kuma fim mai kura shafawa kamar yanda Hausawa suke fada shine ake kira da al-iqnaq zurfafawa kenan a wajen yau shine yace babu ma yukrahu min al-iqnabi fil madhi yace babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da aka haramta na zurfafawa a wajen yabo yace wal yaqul ma ya'lam shi mai yabo in har ban makawa sai yayi yaban to ya fadi ya abin da ya sani shine anan malam yazo mana da hadisin Abu Musa shine Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda na fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ji wani mutum na yaba wani wayudrihi fi madhihi wato yana zurfafawa game da yaban shi lafazin wayudrihi an ciro shi ne daga al-iqra al-iqra kenan wuce gona da iri a wajen yabo kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa la tuquruni kama aqratin nasar ibn maryam fa inna ma ana abdu wa qulu abdullahi wa rasuluhu manzon Allah yace kar ku wuce gona da iri kar ku zurfafa game da yabo na ku kai ni matsayin da ban kai ba kama aqratin nasar ibn maryam irin yanda wato ɗan mushan suka wuce gona da iri game da yaban annabi Isa alaihi salam suka danganta shi ga Allah suka ce dan Allah ne wasu ma suka ce Allah ne ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uduwan kabira kaga sun dauki annabi Isa sun kai shi matsayin da bai kai ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hanimu yace la tuquruni kar ku wuce kar ku zurfafa wato game da yabo na ku bani matsayin da ban kai ba kamar yanda ɗan mushin suka zurfafa game da yaban annabi Isa alaihi salam sai yace fa inna ma ana abu yace ku san da cewa kadai ni dai bawa ne faqulu abdullahi wa rasulu in ma yabuna za ku yi ku ce mun bawan Allah manzo na Allah bawa ne na Allah manzo ne na Allah babu wata martaba sama da waɗannan martaba guda biyu ubudiyya da risala to shine anan yace wato lalle wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum na yaba wani wayudrihi fi madhihi yana zurfafawa game da yabansa fa qala sai manzon Allah yace ahlaktum aw qata'tum dhahra ar-rajul manzon Allah yace tabbas yace kun halakar da wato gadan bayan wannan mutum ko kuma kun yanke ma wannan mutumin gadan bayan shi ai kun sare masa gadan baya duk wanda aka sare masa gadan baya zai rayu an halakar da shi kenan kamar yanda a waccan riwaya ta Abu Bakar mai manzo Allah yace faqata unuka sahibika ka yanke ma dan uwan kauya to dan haka wannan a takeice wannan hadisi yana nuna mana wato hani game da yaba mutum a gaban idansa domin yaba mutum a gaban idansa kamar yanda a Hausa ake fada tira gwaiwa ne ta haukaya me yasa saboda wannan zai jefa masa wato jiji da kai ya ringa ganin a idansa ya ringa ganin cewa shi wata tsiya ne wanda haka kuwa yakan kai mutum zuwa ga halaka duk lokacin da ka ringa ganin kanka kai ka kai wani matsayi. Wannan kasancewar wata dama ce wato kake ba shaytani domin halakar da kai wal iyaz billahi. Don haka in har za a yaba mutum to a bayan idan shi ake yaban shi ba a gaban shi ba, tare da cewa akwai dalilin da yake nuna halaccin haka, amma malamai suka ce sai in an ambutu game da jiji da kai game da shi wannan mutum. Kamar yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwafi matarsa Aisha lokacin da take yaban wata mata, manzon Allah ya shigo gidansa gidan Aisha sai ya ga wata mata a zaune, ya ga bakuwar fuskar da bai sani ba a cikin gidansa. Sai manzon Allah yake tambaya ya ce Aisha wannan kowa ce ci? Aisha sai take cewa ai wannan ita ce matar da ake ce da ita Khawla bintu Tuwai, wani azumi kwana sallah wanda banda ibada ba abinda ta sa gaba. Manzon Allah sai ya ce mahaya Aisha ja bakinki ki kyale. Manzon Allah ya ce alaikum bima tudiku, kula zunci iya abinda za ku iya na ibada. Allah baya kosawa ya yanke ba ku lada sai kun kai lokacin da kuka kosa kuka daina aiki. Kaga anan Aisha ta yaba wannan mata a gaban gidanta, manzon Allah ya kuɓa Aisha. Don haka wato yaba mutum a gaban idansa wato wannan ingiza mai kan turuwa ne kake masa, ma'ana kana famar ka halakar da shi, don haka wannan kwata-kwata baya halatta. Kenan sai in an abuntu game da jiji da kai, kenan kamar yadda wasu malamai suke bayani. Shi ne manzon Allah ya ce a halaktu au qata'tu zahrar rajul, wannan kokonto ne aka samu daga marwayacin. Shi manzon Allah ce yayi a halaktu zahrar rajul, ko kuma ce yayi qata'tu zahrar rajul, ma'ana kun halakar da gadan bayan wannan mutum, ko kuma kun yanke ma wannan mutumin gadan bayansa, ma'ana kun halakar da shi. Dan haka kenan a cikin nassin hadisin wato babu dai wannan gaba da malin yayi tarjumarta da yace wal yakul ma ya adam, kenan wannan gaba sai in ka koma wancan hadisi na Abu Bakar. Anan malan ya tafi kamar dukkan hadisin da na Abu Bakar da shi na Abu Musa, duka hanya ɗaya ne, hadisi ɗaya ne, tunda shi ma wancan cewa wani mutum ya yaba wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kuma anan yace sami annabi sallallahu alaihi wasallama rajulan yusni ala rajuli wa yudrihi fi madhihi, wannan shine gaba kenan wanda take nuna haramcin mutum ya zurfafa a wajen yabo. Kawai in har ma yabawa zaka yi ya zama tilas kenan, iya abinda ka sani shine zaka faɗa. Kaga mafi yawan mu a yau ba haka ba muke so, da yawa zaka yaba mutum da abinda bayya, wanda wannan sifa ce ta Yahudawa, su ne suke son a yabe su da abinda ba su aikata ba. Kamar yadda Allah yake cewa la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhamadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati min al'adab wa lahum adhabun alim. Babu bulugi siriyani wa shahadatihim wa qawli Allahi ta'ala wa idha balaga al-aqfalu minkum al-khuluma falyasta'zinu wa qala Mugira huwa ibn Miksam ad-Dabbi al-Kufi ihtalamtu wa ana ibn 12 sana wa bulugu an-nisa'i ila al-hayd liqawlihi 'azza wa jalla واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يهضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة أنه قال حدثني عبيد الله وابن عمر الأمري أنه قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى أماته أن يفردوا لمن بلغ 15 قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مغتلم وتوانا بابيني وانك بياني كما دا أبن يزول من زمان الله صلى الله عليه وسلم نا إياكر واتو بلغ تيارا كنكنا وشهادتهم wato da hukuncin shaidarsu wani lokaci ne idan yaro ya kai za a ce ya balaga kenan a lissafa shi a cikin baligai ma'ana iya wani lokaci ne shine malam sai ya ce wa qaulillahi ta'ala wato da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul nur وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَنَجِي تَعَالَى نَا فَدَا إِلَنْ يَارَا كَنْكَنَا daga cikin ku wato suka isa mafarki suka kai lokaci na yin mafarki وَنَجِي تَعَالَى yace فَلْيَسْتَأْذِنُوا إِنْ هَرْ ذَا سُ شُغُو غِدَا su nemi izini an gane ko shin a duk lokacin da za su shiga akwai lokata guda uku wadanda in za su shigo gida sai sun nemi izini kamar yanda a cikin wannan sura suratul nur Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladhina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات duk da cewa ita wannan aya kenan yaran da basu balaga ba in za su shiga gida a waɗannan lokata guda uku kenan sai sun nemi izini amma ita wannan aya tana nuna in dai yaro ya zama baligi to a duk lokacin da zai shiga gida sai ya nemi izinin shigowa in yayi sallama aka karba sai ya ce ni ne wani shin na shigo idan an ce masa shigo ya shiga in an ce masa koma kuma dole ya koma an gane ko ita waccan aya kenan yaran da basu balaga ba su ne a lokanta guda uku in za su shiga gida sai sun nemi izini da ya ce ya ayyuhal ladhina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salati al-fajr وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء سيأتي ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم كنا اندي باود ان لوكتا بني غداؤك يا رند بس بلغ با اذن بس نميز نيبت وانا باب لي في اكن ككو هو ايام كما سوما باب لي في اكن shine anan yace wa idza balaga al-atfal minkum al-huluma in yara kankana daga cikin wato sun isa mafarki ma'ana sun yi mafarki ubangiji ta'ala yace in za su shiga gida fal yasta'zinu su nemi izini karkace a gidanmu ne dan gidanmu sai na nemi izini a wannan doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ga mu ne kuma ba kan mu ba faruwar wannan doka waɗanda suka gabace mu mana al'ummu Allah ya shar'anta musu wannan doka sai ce falyas ta'zinu sai ce kamar ta'zanan dalina mai kaurin kamar yanda wanda ke gabanin su kuma sun nemi izini Allah ya shar'anta musu wannan doka kenan wannan aya mi take nuna mana diyarin da yayi mafarki kenan ya zama bari duk wanda yayi mafarki wato ya zama bari me ake nihi da mafarki shine ma'ana yayi mafarki na saduwa a cikin bacci kuma maniyi ya fita amma dan yayi mafarki na saduwa maniyi bai fita ba to wannan ba za a lissafa shi a matsayin baligh amma in yayi mafarki maniyi ya fita daga jikin sa to ya zama baligh duk wasu dokoki na shari'a sun hau kansa shine malam sai zo mana da athar na Mugira ibn Miksam al-Babbi al-Kufi yake cewa ihtalamtu wa ana ibn sunatai asharata sana yace nayi mafarki a lokacin ina dan shekara 12 yana dan shekara 12 yayi mafarki anan kina abinda muke so mu gane wato ko a shekara 11 ko shekara 12 ko a 10 yaro yayi mafarki mani ya fita to ya zama baligh duk wasu dokoki sun hau kai shi wannan gaba maza da mata suna tarayya yaro karami namiji ko mace in dai suka yi mafarki to wannan su tabbata cewa sun zama ba daga duk wata doka ta shari'a ta hauka su shine anan shi Mugira ibn Miksam yake cewa ihtalamtu wato nayi mafarki wa anabnu suna ta yi 10 sana yace a lokacin dan ina dan shekara 12 sannan sai yace wa bulugin nisa'i ila al-hayd balaga ta mata su kuma na ga al'ada kenan in yarinya ta yi al'ada to ta zama baligha ko a shekara nawa ne in dai ta yi al'ada to ta zama baligha kenan wannan kuma alama ce wadda take banda da mata kenan wannan alama ta farko ta ihtilam mafarki wannan maza da mata suna tarayya wannan alama ta biyu wannan ita kuwa take banta ne da mata zawar jinin al'ada shine yace wa bulugun nisa'i ila al-hayd balaga ta mata wato na ga al'ada in dai ta yi jinin al'ada to ta zama baligha sai yace li qawlihi azza wa jalla domin fadar Allah mai girma da daukaka wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahid wa ulatul ahmadi ajaluhunna an yad'ana hamlahun Ubangiji ta'ala ya ce wallahi ya isna mina da mahidi bin nisa'i matan da suka yanke kauna waɗanda suka yanke kauna game da zawar jinin al'ada daga cikin matanku ku mu'minai mace mu'mina ta kai wani lokaci wanda ta yanke kauna game da zawar jinin al'ada shine shekaru sun tura shekara 50 zuwa 60 ta yanke kauna kuma da jinin al'ada Ubangiji ta'ala ya ce inur tabutu in har kun yi kokonto fa iddatuhunna 3 ashhur Ubangiji ta'ala ya ce iddar su wato wata uku ne daga ran da aka sake su kenan iya abinda za su lissafa wata uku in dai mace ta yanke kauna game da zawuwar jinin al'ada ta daina al'ada wasu shekaru zamani ya ɗauki shekaru sun tura to idan aka sake ta kenan iddar ta shine wata uku daga ran da aka sake ta za ta lissafa wata uku Ubangiji ta'ala sai ya ce wallahi lam yahid wato da ma matan da basu fara al'ada ba duk yarinyar da aka aurar da ita bata fara jinin al'ada ba idan aka sake ta to iddar ta wata uku ne gane ko wata uku za ta lissafa wanda wannan nasi ne na alqur'ani wanda yake tabbatar da halaccin aurar da yarinya karama an gane ko da awar cewa sai ta kai 18 wannan duka wasu dokoki ne waɗanda suke na shaytan da cewa yarinya karama kar a aurar da ita sai ta kai 18 duk wanda ya aurar da ita akwai dokar za ta hau kansa takanas a cikin wannan kwanaki aka samu ne shaytani ya taso daga kasar Mali wanda wakili ne na majalisar dinkin duniya wanda ya zo yana yawo duka cikin kasar nan kuma gidajen sarakunan gargajiya yake taruwa da ido na ganshi a cikin wannan har ma da wasu malaman fada suna tashi suna magana da su da sarakuna suna maganar kawai wannan musayin din ita ce ta kawo shi na cewa kar a aurar da yarinya karama sai ta kai shekara 18 daman wannan duka wata manufa ce yaya za a yi su lalata al'umma saboda duk al'ummar da alfasha ta yawaita a cikinta to wannan al'umma ta lalace ba za ta kai labari ba ba komai ba suke nihi illa kawai su ruguza al'umma ta musulmi don haka suke matsin lamba akan wannan al'amari suke ba da cin hanci ga waɗanda suke shugaban wanda suke jagorantar al'umma domin yaɗa wannan manufa kuma har ma su shiwa gabanin da kansu suke fitowa suke fada akan cewa dole ne sai sun taka ma jama'a burki akan irin wannan al'amari ake kafa wasu kungiyoyi waɗanda suke na daban to wannan duka kasa su a cikin layin waɗanda suke yakar musulunci duk wanda yake yakar musulunci ko yana yaki ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wane ne zai iya yaki da Allah Subhanahu wa ta'ala duk wanda ya sa gaba akan wannan al'amari to samu sa ido karshen shi dai shine tabewa da halaka sai kaskanta tun a nan duniya kafin makomar shi lahira kuma duk abin da za su kashe a banza ne ya zamanto kanadihi sakratin yawman li yuflikaha falam yadirha wa auha karna hulwailu yanda wani mawaki yake cewa kanadihi sakratin yace mai fada da abin da yafi karfin sa yace kaman bunsurun dutse ne bunsurun reme wanda zai zo yayi ta kai ma dutse karo dinufu ne ka hawai shi famar da yake waye fasa dutse sai yace falam ya dirha wannan bunsuru bai cutar da dutse bai fambari komi ba wa auha karnahu kuma ya raunana kafan shi ya halakar da kafan shi shine can Allah yake cewa innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi فَسَيُنْفِقُونَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ dan haka wannan nassi ne na alqur'ani wanda yake tabbatar da halaccin aurar da yarinya karama wanda ma bata fara jinin al'ada ba kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda bata wuce shekara 7 aka daura mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an isa gida Madina tana da shekara 9 aka kai ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duka ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aurar da su ba wanda ta wuce shekara 12 ba wanda ta wuce shekara 12 to shine yace shine yace wallahi la me haka nan matan da basu fara yin jinin al'ada in an sake su wani da ta'ala yace wato iddar su wato shine wata uku sai yace wa ulatul ahmali mata waɗanda suke masu ciki in an sake su ashaduhunna an yabu ana hamdahu ashadin gama iddar su wani da ta'ala yace haife cikin su وقال الحسن بن صالح الحسن واتو ابن صالح الله يجي كانس يكي تشيوا ادركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة يجي نارس كي وتمقو تشيرم ودى مزعين كاكاتك كما تنا ايشي كرا عشرين دايا ايشي كرا عشرين دايا مقو تشيسكي كما كاكاتي تنا دجيكا haka al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ya ambata cewa ya ga wata kaka mace wadda take da jika kuma ita matsayin ɗan shekara 21 take yace wa annaha habat listikmal al-jiz'in tana da shekara 9 wato tayi al'ada an riga an daura mata aure tana ɗan shekara 9 ta yi al'ada. A wannan shekara ta 9 da ta yi al'ada a shekarar ta dauci. Yace wa wada'at bintan listikimali 20 a shekara ta 10 sai ta aihu. Diyar da ta aihuwa ita ma tana da shekara 9 ta yi al'ada kuma ta dauci a wannan shekara ta aihu. Kaga wannan yana nuna a shekara 9 mace tana iya jinin al'ada, in dai jinin al'ada ta zama baliga. Kuma kafin wannan lokaci ne aka ɗaura mata aure, kenan a wannan shekara 9 ta yi jinin al'ada ta ɗau ciki a wannan shekara. Da ta ɗau ciki kuma a shekara ta 10 ta aihu. Da ta aihu kuma yadda ta aihuwa ita ma ta biyo hanyar mahaifi, ita ma a shekara ta 9 ta yi jinin al'ada bayan an ɗaura mata aure kuma ta samu ciki a wannan shekara. Kenan kakarta tana da shekara 21. To kaga duk maganar cewa menene da kasancewar auren da yarinya karama yana haifar, duka wannan da'awa ce ta banza. In an samu abu ɗaya tak ga wata irin na rashin lafiya shikenan sai a ce ai gaba ɗaya kowa haka ne. To duka abubuwa ne waɗanda suke na banza, suke nuna cewa kawai ba za a kai a kan haka. To yarinya nawa ta aihu wadda take ta aihuwar banza wadda bata wuce ba shekara 12-13? Kuma yanzu ita rashin lafiyar da suke fada, akalla in an samu kusa a cikin mace 100 da kira samu daya ta samu wannan rashin lafiyar, in ma an samu. Don haka wannan duka yana daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da halaccin auren da yarinya karama, wanda akwai wani littafi da wani malami ya wallafa wanda yake bayani akan wannan matsala na hukuncin dokar da aka kawo na hana auren da iya cewa sai ta kai shekara 18. Shine a nan ya kawo maganganu na magabata da hadisai da annasi na Alkur'ani waɗanda suke sa kafa su shure wannan da'awa da ake wani ta hukuncin cewa sai yarinya ta kai 18. Wannan ga yashi nan Al-Hasan ibn Salih yace na riski wata makwabciyar mu matsayin kaka take ga wata, kuma a lokacin nan tana da shekara 21, ke da shekara 21 ce take da jika. Kuma haka al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yace shine yace tana da shekara 9 ta yi jinin al'ada ta dau ciki a wannan shekara, a shekara ta 10 ta aihu. Kuma diyar ta haifa ita ma kuma irin haka ya kasance, tana da shekara 9 ta yi jinin al'ada kuma a wannan shekara ta aihu. Kenan kaga kakar tana da wannan shekara 21. Don haka wannan yana nuna kenan in dai yarinya ta yi jinin al'ada to ta balaga, in dai ta yi jinin al'ada ta balaga duk wata doka ta haukanta. Wanda ni bayani a baya kenan nassi na hadisi Aisha Allah ya kara mata yadda tana da shekara 9 aka kai ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga daki da ita. Sannan malam sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake faɗa, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bujuro da shi a ranar yakin Uhud a cikin sojojin da za su fita fagen daga, yace wa huwa ibnu 14 sana, yace a lokacin nan shi Ibnu Umar yana ɗan shekara 14. Sai yace falam yujizni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato bai halatta mun fita yaƙi ba, ya lissafa ni a cikin yara. Wannan shi yaƙin Uhud ya kasance a shekara ta 3 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yaƙin Badar an yi shi a shekara ta 2 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaƙin Uhud a shekara ta 3. Sai yace thumma aradani yawmal Khandaq, sannan a ranar yaƙin Khandaq wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bujuro da ni a cikin sojojin da za su fita fagen daga, yace wa ana ibn 15 a lokacin nan ina ɗan shekara 15, yace fa ajazani manzon Allah sai ya zartar mu ya halitta mu yaƙi. yakin Khandaq an yi shi a shekara ta 4 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa wasu daga cikin malaman sirra suna cewa shekara ta 5, amma a cikin watan Shawwal a shekara ta 4 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato yakin Khandaq ya kasance. A lokacin nan Ibn Umar yake cewa ina dan shekara 15. Ala Nafi, Nafi yake cewa faqadintu ala Umar ibn Abdul Aziz, yace na iso gun Umar ibn Abdul Aziz wa huwa khalifa, a lokacin da yana khalifa, ma'ana na iso gun sa. Fa haddathtu bil haditha, wato sai na bashi labarin wannan hadisi da Ibn Umar ya faɗa mu. Fa qala, sai yace inna hadha la haddun baina as-sagir wal kabir, yace lalle wannan shine iyaka wadda take tsakanin yaro karami da babba. Wa kataba ila ummali, sai ya rubuta takarda ta musamman ya aika ma gwantawansa, ana duk wasu gwamnoninsa, ay yafridu liman balaga 15, di yaron da ya kai shekara 15, wato su yanka masa albashi daga cikin baitul mali irin yanda ake ba dukkan wasu sojina na musulmi. Saboda duk wasu mayaka na musulmi, sojina na musulmi suna da albashi na musamman a baitul mali. To shi ne a nan sai ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoninsa, su ne ummal kenan, gwantawa jam'i ne na amin, shi ne a Hausa ake cewa gwanto kenan, shi ne kenan ake cewa gwamna, na cewa an ya furidu liman balaga 15, wato su yanka albashi ga duk yaron da ya kai shekara 15 kenan, a yanka masa albashi. To dan haka wannan yana nuna kenan dangane da shekaru, duk yaron da ya kai shekara 15, namiji ko mace, sawa'an ko ba su yi mabarki ba, in mace ce ce ko ba ta yi jinin al'ada ba, in dai ta kai shekara 15, to za a lissafa ta a cikin balagaggu. Gani ku, za a lissafa ta wato a cikin balagaggu, tare da cewa al-Imamu Abu Hanifa shi ya tafi akan cewa shekara ta balaga ita ce shekara 21 ko kuma 18 ga ɗa namiji kenan 19 ko 18, amma ya mace ya tafi akan cewa shekara 17. Mafi yawan malaman malikiya su ma sun tafi akan cewa shekara 17 ko 18 kenan shi ne haddi na shekaru na balaga ga namiji ko mace. Amma al-Imamu Shafi'i da al-Imamu Ahmad da jumhurin malamai sun tafi akan cewa iya abin da ya shafi shekaru shi ne shekara 15, kamar yadda wannan hadisi yake tabbatarwa. Ibn Umar yana ɗan shekara 14, manzon Allah ya ɗauke shi a matsayin yaro ne bai isa ba ya fita fagen daga, amma da ya cike shekara 15 manzon Allah ya hadatta masa yaki. Kaga wannan nassi ne wanda yake nuna duk yaron da ya kai shekara 15, namiji ko mace, to wannan za a lissafa shi a matsayin balagaggu. Kenan wannan faɗa ita ce mai rijaye shekara 15, kenan wannan shekara 18 ko 19 ko 17, wannan duka a jesu, wannan 15 ita ce mai rijaye. Kenan wannan alama ta uku, cikewar shekara 15, wannan kenan namiji da mace suna tarayya a kanta. Sannan haka wato al-imbat, wato shine tsurowar gashin gaba wanda yake mai kaushi, shi ma alama ce ta balaga, wanda maza da mata suna tarayya, kamar yadda hadisin Afiya al-Qurazi, Allah ya kara masa yadda, yake cewa ranar yakin Banu Qurayza, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an ringa bujuro da mazajensu, ma'ana yaransu na Yahudawan Banu Qurayza, sai a kunce arzunzumin wandon kowane yaro, wanda aka ga gashin gaba mai kaushi ya fito, sai a lissafa shi a cikin balagaggu, kenan yana daga cikin waɗanda za a sare musu wuya. Wanda kwa aga gashin gaba mai kaushi bai tsuro ba a gabansa, su wannan sai a lissafa shi yana cikin yara. Adiya yake cewa aka kunce a rumunzumin wandona, ba a samu ba irin wannan gashi, sai aka lissafa ni a cikin yara. Wanda wannan shi ma alama ce ta balaga, wanda maza da mata suna tarayya. waɗannan su ne kenan alamomi na balaga wato guda hudu kenan duk yaron da aka ga ya samu wannan a wannan alama ta tabbata gare shi kenan wannan ya shiga haddi wanda yake na manya kenan in ya ba da shaida za a iya karɓar shaida shi ba za a ce yaro bane in dai an samu ɗaya daga cikin waɗannan alamu kenan in yarinya ce karama in tana da shekara 9 ta yi jinin al'ada to wannan shi kenan ta zama baliga in ta ba da shaida za a karɓa haka nan in mafarki ne ta yi ko yaro ƙarami ne ya yi mafarki kamar yadda anan shi wato abu mugira yake cewa wato mugira yake cewa na yi mafarki ina ɗan shekara 10 yana ɗan shekara 12 ya yi mafarki sannan malam ya zo da hadisin Abba ibn Yasar daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda wanda shi Abu Sa'id yana kisar da wannan hadisi faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace ya bulugu bihi annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yana kisar da wannan faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa faɗa ce ta manzon Allah ba tashi ba wanda wannan siga ce daga cikin su ya gurrafa idan ka ji an ce ya bulugu bihi annabiyyi sallallahu alaihi wasallama to hadisi ne marfu qala sai yace guslu yawmil jumu'a wajibun ala kulli muhtali manzo Allah yace wankan jumu'a wajibi ne akan dukkan baligi dukkan wanda ya balaga manzo Allah yace wankan jumu'a wajibi ne akan sa kaga anan menene wato fuskar malam yazo da wannan hadisi wannan yana nuna mana cewa duk wanda ya balaga kenan duk wata doka ta hau kansa duk wata doka kenan ta hau kansa tunda yace kusulu yau yake cewa wato kamar yanda yace kusulu yaumi da jumu'a wanka na ranar jumu'a jayi wajibun ala kulli mutali wajibi ne akan dukkan bali kenan akan waɗannan alamomi da muka zanu kenan duk yaron da aka samu ɗaya daga cikin waɗannan alama tare da shi kenan ya zama baligi duk wasu dokoki sun hau kansa kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wankan jumu'a ya zama wajibi akan dukkan wani baligi wanda yake akan kowanne wanda yake baligi da haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan jumhurin malamai da suka tafi akan cewa wankan jumu'a wajibi ne matsayin shi ya wuce sunna kamar yadda anan yace wajibun ala kulli muhtali wanka a ranar jumu'a kenan shine wankan jumu'a ina ta kaice duk yaro yaron da ya kai shekara 15 ko yarinya wadda ta yi jinin al'ada ko ta yi mafarki ko yaron da ya yi mafarki to wannan kenan in suka ba da shaida za a iya karɓar shaidar su ba za a ce yara ba ne ba shine kenan malam yi wannan ba ne kuma wannan yana nuna cewa kenan akan iya ana iya amfani da lafazin sabi da ifil har akai lokacin da yaro ya balaga kenan tun daga aihuwarsa kenan zaka iya ce masa sabiyun ɗan shekara 10 zaka iya ce masa sabiyun an gane ko ka ce masa ifil har akai kenan lokacin da zai balaga tare da cewa malaman lugha wato sun yi bayanin cewa in ɗa yana cikin ciki kafin a aiho shi abinda ake kiran shi a larabci shine a ce masa janin in yana cikin ciki janin kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa idza antum ajinnatu fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wanda a larabci duk kalmar da ka samu nunun jimun da nunun a cikinta to tana nuna cewa abu ne ɓoyayye ido baya hango shi kamar yadda aljanna ba a ce mata ba aljanna sai domin idanu ba sa ganinta kamar yadda yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu aljani ba a kiraye shi ba aljani sai domin idanu ba sa ganinsa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu dan haka garkuwa ake ce mata junna domin ta kare gangan jikin mayaki ba za ka ga gangan jikin shi balantana ka soke shi da mashi ko ka sare shi da tabo to dan haka da in yana cikin ciki ake kiran shi jini daga lokacin da ya zo duniya aka haife shi to daga lokacin nan suka ce abinda ake kiran shi sabi gane ko sai a kiringa kiran shi sabi kace masa sabi ko kace tifil har akai lokacin da za a yaye shi bayan an yaye shi kuma suna ya canza a larabci gulam ake kiran shi sai a dinga ce masa gulam sai ya kai shekara 7 daga shekara 7 zuwa 10 kuma suna ya canza sai a dinga cewa yafi sannan daga shekara 10 zuwa shekara 15 suna ce masa hazwar kenan daga shekara 10 zuwa 15 sannan kuma daga shekara 15 har zuwa shekara 25 shine suke cewa kamt haka ake kira sannan kuma daga shekara 25 zuwa 30 shine suke cewa amfab sannan daga shekara 30 zuwa shekara 40 kuma suna ya canza mumil suke cewa mumil sannan daga shekara 40 zuwa shekara 50 shine ake kira kahal kamar yadda Allah ya ce wa yukallimun nasa fil mahdi sai ce wa kahala kenan kahal daga shekara 40 zuwa 50 shine ake cewa kahal sannan kuma daga wannan 50 har zuwa shekara 80 sheikh ake cewa sheikh da tiyo daga shekara 80 kuma abin da yayi gaba shine ake kira him kenan shine datti wannan tsoho jabob kenan daga 80 abin da yayi gaba him wanda kenan wannan ya riga ya karfi ya riga ya kare kenan kwata-kwata to a takaice dai anan dai kamar yanda yake wannan nasi yana nuna cewa kenan ana iya amfani da lafazin sabi ko difil yaro har akai lokacin da ya balaga amma in a larauci ne gaya kowanne kenan marhala ce kuma wannan yana nuna larauci harshe ne wanda yake da fadin gaske yana da fadin gaske kaga mu anan kawai tun daga aibuwa har zuwa wannan kawai yaro ake kira yaro ake haka in ka dauka a sauran yare kusan haka ne babu su'ali da hakimil mudda'a hallaka bayyina qabla al-yamin qala haddathana muhammad qala akhbarana abu muawiya huwa muhammad ibn khazim ad-darir an al-amash huwa sulaiman ibn mihran al-kajili al-kufi an shaqiq huwa ibn salama ana abdillah huwa ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث بن قيس فقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجاهدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينه قال قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت والله يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية وتوانا بابي لي وانك بياني كما دعا بندي يزولك من زمان الله صلى الله عليه وسلم نعل كالي يتنبي واندي كاو كارا يتشيد شي حلك بينا كان هذا الشيدو أكن كارا لك كاو قبل اليمين كافين رنسوا تون دا أكا كاوو كارنسا سابو دا شيوان دي كاوو كارا شيوا أما سكزا تو أبن دي دا شي أشر أنشي فرقو الكاليسي تنبيش شن كان هذا الشيدو نشيوا أما كغليفي أما كغزا idan yana da shaidu ya kawo shaidu, in suka ba da shaida to alkali zai yanke hukunci ya ba shi gaskiya, in kuwa ba shi da shaidu to shi wanda aka kawo ƙara alkali sai ya rantsar da shi ya ce to rantse da Allah in har ba haka bane ba. Kamar yadda bayani zai zo nan gaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, law yuqan nasu bi da'awahu labda rijalun amwala qaumin wa dima'ahu lakinna al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Shi ne anan ya ce babu su'ali da hakimin muddai, wato babi ne wanda ke bayanin cewa alkali farkon abin da zai yi idan aka kawo masa kara, wanda ya kawo karan sai ya ce da shi ya tambaye shi hallaka bayyana, shin kana da shaidu, kabla da yamini, kafin rantsuwa ta wanda shi aka kawo karansu kenan, kafin ya rantsar da shi sai ya tambaye shi, in yana da shaidu ya kawo shaidu sai a ba shi gaskiya, in baya da shaidu to shi wanda aka kawo ƙara sai alƙali ya ce to rantse da Allah in har ba haka bane ba abin da ya faɗa. To shi ne anan malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man halafa ala yamini, duk wanda ya rantsuwa da Allah wa huwa fiha fajir, ya san da cewa shi makaryaci ne game da wannan rantsuwa da ya tabbata akan ƙarya ne ya rantsuwa, ya qata'a biha malam ri'in muslim, wato dan ya ci dukiyar mutum musulmi da wannan rantsuwa da ya, a sababin wannan rantsuwa da ya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadaba, sakamakon sa a ranar kiyama zai hadu da Allah yana mai masa fushi, zai hadu da Allah, Allah yana cike da fushi game da shi, duk wanda yayi rantsuwa ya san da cewa shi makaryaci ne akan wannan rantsuwa da ya san ƙarya ne ba abin shi bane ba, kawai yayi rantsuwa dan ya ci dukiyar jama'a, shine yace man halafa ala yamin, duk wanda yayi rantsuwa wa huwa fiha fajir, lafazin al-yamin da al-halif gaba ɗaya sunaye ne da rantsuwa, ka ce mata al-halif ko ka ce al-yamin ko ka ce al-qasam duka sunayen ta ne, shine yace man halafa ala yamin kenan a jumlace, sai ka ce duk wanda yayi rantsuwa wa huwa fiha fajir, halin ya san makaryaci ne game da wannan rantsuwa da yayi, wa huwa fajir fiha fajir, wannan jumla ce haliya kenan, halin ya san da cewa shi makaryaci ne game da wannan rantsuwa da yayi, li ya qata'a biha malam ri'in muslim, dan ya ci dukiyar mutum musulmi, manzo Allah ya ce laqiyallaha wa huwa alaihi ghadaban, zai hadu da Allah a ranar kiyama halin Allah yana cike da fushi da shi, to ina masu rantsuwa akan ƙarya wato dan su ci gonakan mutane, wanda za a bashi aran gona sai ya zo ya rantsuwa da Allah akan ƙarya wai shi waye barma waye ƴaƴan shi gado. Qala sai wato Ibn Mas'ud yake cewa fa qala al-Ash'as ibn Qais, wato al-Ash'as ibn Qais sai yake cewa fiya wallahi kana zalim, yace wannan hadisi yace wallahi a sababi na ne ya gangaro daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda lokacin da shi Abdullahi dan Mas'ud ya ba wato almajiransa labarin wannan hadisi, sai gashi wato al-Ash'as ibn Qais sai yake cewa menene Abdullahi dan Mas'ud ya ba ku labari, sai suka ce ai kaza ne ya faɗa mana, ya ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu duk wanda yayi rantsuwa akan ƙarya dan ya ci dukiyar mutum musulmi to zai hadu da Allah, Allah na cike da fushi akan sa. Shi al-Ash'as ibn Qais Allah ya kara masa yadda sai yake cewa fiya wallahi kana zalim, wannan hadisi a sababi na ne ya gangaro daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake faɗa musu yace kana bayni wa bayna rajulin min al-yahudi ardh, yace akwai wata gona wanda muke rikici tsakani na da wani mutum daga cikin yahudawa, na bashi aran gona fa shahada ni kawai sai yayi musu yace ai gonar shi ce Allah baran kawai tashi ce me za a yi yace fa qaddamtuhu ila annabi sallallahu alaihi wa sallama sai na gabatar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana na kai karin shi kun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da muka je sai manzon Allah yace da ni alaka bayyana ya kai ash'as kana da shaidu waɗanda suke nuna cewa wannan gona taka ce aro ne ka bashi qala sai yace qultu la yace wallahi bani da wasu shaidu bani da wasu shaidu kaga wannan gaba ita ce mahallu shahid abinda yake nuna mana alƙali in aka kai masa ƙara farkon abinda zai faɗa zai tambayi wanda ya kawo ƙara kana da shaidu kamar yadda annabi manzo Allah ya ce ma ash'as alaka bayyana shin kana da shaidu nace masa a'a qala sai yace fa qala lil yahudi manzo Allah sai ya faɗa ga wannan bai yahudi manzo Allah ya ce masa a'a dan sai da Allah in har wannan gona taka ce ba ara maka bai qala sai ash'as yace qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah idan ya haliku wa yadhhabu bi mali ba yahudi ho ba tsoran Allah bai yake rantsuwa zai yi da Allah don ya hallakar da dukiya ta za mu iske a wata riwaya manzo Allah ya ce to ai kuma babu wani abu in banda wannan tunda kai baka da shaidu kenan iya abin da ya rage kawai rantsuwa zai qala sai yake cewa fa anzalallahu ta'ala Allah sai ya turo sako daga saman bakwai Allah ya saukar da aya ubangiji ta'ala ya ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan lalle waɗanda suke fansar wani amfani kankanne na rayuwar duniya game da alkawalin da suka yi tsakaninsu da Ubangiji su warware alkawalin saboda wani abu da za a ba su dan kuɗi dan kaɗan dan wata dukiya ta rayuwa ko kuma game da rantsuwa da Allah yi rantsuwa akan ƙarya saboda wani abu wanda yake na amfanin duniya Ubangiji ta'ala ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati waɗannan hukuma ta farko Allah ya ce ba su da rabo a lahira duk wanda Allah ya ce ba shi da rabo a lahira menene makomar sa ita ce wuta la khalaqa lahum fil akhirati hukuma ta biyu sai ya ce wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu zancen da zai faranta musu zuciya wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati kuma Allah ba zai kalle su kallo na jin kai a ranar kiyama hukuma ta hudu sai ya ce wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su game da datti na zunubi hukuma ta biyar sai ya ce wala huma azabun alim tare da haka kuma na gare su azabu amma abuciyar radadi Allah ya saukar da wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu wanda wannan hukuma biyar ce Allah ya tanada ga wanda yake rantsuwa ta ƙarya wato dan ya ci dukiyar jama'a Allah ya tanada masa hukuma huda a ranar kiyama farko shine Allah ya ce ba ya da rabo abu na biyu Allah ba zai masa zance ba domin yayi fushi da shi abu na uku Allah ba zai kalle shi kallo na rahama abu na huda Allah ba zai tsarkake shi game da dattin zunubi abu na biyar Allah ya tanada masa azaba ma abuciyar shi ne wanda yake ila akhiril aya yana har zuwa karshen ayar ka karanta dan haka dai wannan hadisi yana nuna mana kenan abinda yake kan alƙali in wani ya kawo ƙara sai ya tambaye shi kana da shaidu akan abin nan kaza da kake da awar cewa an maka in yana da shaidu a yake hukunci in babu shaidu shi wanda aka kawo ƙara sai ya yi rantsuwa da Allah ya wanke kansa in ya ki rantsuwa da Allah shi wanda aka kawo ƙara aka ce rantsai da Allah in har ba haka ba misali ya kawo ƙara ya ce ina bin wani miliyan guda alƙali sai ya ce to kawo shaidu wanda suke tabbatar da cewa kana bin shi miliyan in ba ka da shaidu shi da ka kawo ƙara sai alƙali ya ce to rantsai da Allah in har baya bin ka in mai tsoron Allah ne ba zai rantse ba in ya tabbata haka ne idan ku yi rantsuwa da Allah to anan in akan ƙarya ne yayi rantsuwa ya tabbata ana bin shi yace ba a bin shi to waɗannan hukuma za ta hau kan shi a ranar kiyama nan insha Allah zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.